suna mujalla mai bayyana gaskiya. Ina fata an gane. Da haka yayi littafin ne a tsari kamar na fiqhu. Ya ake sallah, ya ake azumi, ya ake kaza, haka ya littafin. Da daga baya kuma da ya ga littafin ya samu karbuwa, sai ya zo duk abin da ya faɗa cewa kaza ake yi, sai ya ce saboda hadisi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa kaza. Babun kaza, kaza ake yi saboda hadisan Annabi da suka zo, sai ya yi wa littafin ado, ya yi masa kwalliya da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To sai ya tafi daga suna al-mujalla, sai ya maida shi al-muhalla bil athari sharhul mujalla, wato littafin da aka yi wa ado da kwalliya da hadisai wanda ke sharhin wancan al-mujalla. Ina fata kun fahimci magana. To ya faɗa a shafi na 105 mujalladi na 5 da kuma shafi na 106 mujalladi na 5, yace fil qur'ani 14 masjadata ko masjadatan, a cikin alqur'ani akwai gurare guda 14 wanda ake yin sujuda in ana karatun alqur'ani a gurin. In dai aka zo gurin, to sai an tsaya an yi sujuda ga Allah. Ina fata an fahimci magana. Awwaluha fi akhir khatmati surati al-a'raf, farkon inda ake yin wannan sujudar shine karshen suratul a'raf. Wannan shine na farko. Da haka suratul baqara babu gurin da ake sujuda har ka gama ta. Ina fata an fahimta. Suratu Ali Imran babu inda ake sujuda har ka gama ta. Suratu An-Nisa babu inda ake sujuda. Suratul Ma'ida babu, sai ka je suratu ina al-A'raf, ita ma a ƙarshe ƙarshe ne zamu zo, duk ayoyin zamu zo mu karanta su insha Allah, mu bayyana su kuma sannan yi bayanin hukuncin sujuda a cikin su. Thumma fi ar-ra'd, guri na biyu shine a cikin suratul Ra'd, nan ma akwai inda ake sujuda idan an iso gurin. Kana cikin karatu sai ka iso ayar, kana gama karanta ta sai ka fada kai sujuda. Thumma fi an-nahl, sa'annan sai kuma cikin suratul Nahl, nan ma akwai inda ake sujuda. Thumma fi subhana, sannan cikin suratul Subhana. Me yake nufi da suratul Subhana? Suratul Isra, subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Thumma fi kaf ha ya ain sad, suratu ne kenan Maryam, wa nan ma akwai gurin da ake sujuda. Thumma fil hajj, sannan a cikin suratul hajj, nan ma akwai inda ake menene ake sujuda. Ko za ku dan matsar da fankan nan Mallam Abdullahi, dan naga kaman iskar tana reflecting, tana dan kurowa da karfi, dan za ta baya kadan haka. An gane ku? Fil ula, ita kuma a farkon suratul hajjin zamu zo zamu bayani, amma walaysa qurba akhiriha masjadatun, amma a ƙarshe ƙarshen ta akwai gurin da an ce ana sujuda, sai dai shi ba a ne, ba a sujuda. Malamai ne suka yi sabani, wasu suka ce ana yi, amma magana mafi inganci ba a ne, ba a sujuda. Ina fata an gane. Thumma fil furqani, sa'annan a cikin suratul furqan, a cikin suratul furqan nan ma akwai inda ake menene ake sujuda. Suratul furqan an gane. Thumma fin namli, sa'annan a cikin suratul nam akwai inda ake sujuda. Thumma fi alif lam mim tanzil, sannan a cikin alif lam mim suratul tanzil kenan ko, akwai. Thumma fi hamim fussilat, cikin suratul fussilat nan ma akwai inda idan aka iso gurin ana yin menene, ana yin sujuda. Thumma fi najmi, sannan a cikin suratul najmi, wan najmi idha hawa ko, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa, fi akhiriha a ƙarshen ta thumma fi idha as-sama'u inshaqqat sannan a cikin suratul inshiqaq nan ma ana menene ana sujuda akwai inda ake sujuda inda qaulihi la yasjudun a gurin fadin Allah da yake cewa la yasjuduna thumma fi iqra bismi rabbika sannan a cikin iqra bismi rabbikal ladhi khalaq fi akhiriha a ƙarshen suratul iqra shi ma akwai inda ake menene ake sujuda to kafin mu ci gaba waɗannan gurare akwai buƙatar din mu ji su ɗaya bayan ɗaya saboda aƙalla ya zamto kai a matsayinka na musulmi na farko duk lokacin da kana bin liman sai ya iso wannan gurin sai ya faɗi ya sujuda to kar kai masa kabbara ko kai masa menene tambihi cewa subhanallahi liman ya bata a liman daidai yayi kawai ka bihi kai ma kai sujuda an gane magana da kyau ko kuma ita wannan sujudar da ake yi kabbara kawai ake a ce Allahu akbar kawai sai a tafi za mu zo mu karanta addu'ar da ta tabbata a sunna cewa ana yin ta idan akai mai akai wannan sujuda din da haka kai ma sai kai kabbara sai ka bi liman kuma an tashi ba a mata ruku'u ita wannan sujudar ba a mata ruku'u santa kawai straight zaka tafi ka fadi kasa kai sujuda sannan in an tashi kuma miƙewa kawai ake yi kuma abin da ya tabbata shi ne kabbarar tafiya kadai ake amma ba a kabbarar menene tasowa idai kawai in ka ji liman ya ci gaba da kira'a sai ka tashi kai ma an gane magana da kyau ko to wannan shi ne saboda haka bari mu ji guraren ɗaya bayan ɗaya guri na farko da ya faɗa shi ne cikin suratul a'raf a aya ta 220 ta ƙarshe ƙarshe kenan inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa innal ladhina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjuduna innal ladhina inda rabbika Allah yace lalle waɗannan waɗanda a gurin ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ga barin bautawa Allah ba sa girman kai wa yusabbihunahu suna tasbihi tare da godewa Allah wa lahu yasjuduna kuma gare shi suke menene suke sujuda wannan ayar a cikin suratul a'raf ana isota ko kai kake karantawa ko limamin kake karantawa kai wasu malamai suka ce ko wucewa ka zo kana yi sai ka ji wani ya karanta ya iso gurin ka fada kai sujuda kai ma shi da yake karantawa yayi sujuda kai ma da kake wucewa ka ji ana karantawa ka fada kai menene sujuda za mu zo mu faɗi hikimomin yin waɗannan sujudodi daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce cewa shaydan idan aka yi sujuda mai tilawa ya yi sujuda ko mai karatun qur'ani ko mai sallah ya yi sujuda shaydan sai ya banka da gudu ya yi gabar ya ƙure bangon duniya yana gudu yana ihu yana tsalle yana cewa akan wannan sujudar fa da Allah ya ce ne wa annabi adam na ƙi Allah ya fitar da ni daga cikin aljanna ya la'ance ni ya tsine min albarka yanzu ga wani bawa daga cikin bayin Allah qur'ani yake karantawa amma da ya iso wannan gurin san da ya sujuda sai ya sake dawowa ya yamma da gudu yana ihu yana kuka sai ya je ƙarshe ya ce akan sujudan nan fa da Allah ya ce ne wa annabi adam na ƙi Allah ya la'ance ni ya fitar da ni a aljanna yau ga wani bawa daga cikin bayin Allah yana karanta qur'ani yana sujuda sai ya yamma haka zai tai da haka gwargwadon yadda kai sujuda in ka iso guri na muhallin sujuda gwargwadon yadda kake wahalar da waye shaydan wannan ɗaya ne daga cikin fa'idojin amma fa'idojin suna nan da yawa za mu zo kansu amma yanzu muna karanta ayoyin ne an gane magana da kyau ko guri na gaba shine cikin suratul ra'd aya ta 15 Allah ya ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha ga Allah ne waɗanda suke sammai da ƙasai gabaki ɗaya suke sujuda ɗau'an a halin suna so ko sun bi wa karhan a halin kuma sun ƙi duka suna yi kai ba su ba, Allah ya ce wa zilaluhum hatta ma inuwoyinsu suna sujuda. Shi yasa inuwar kafiri ko shi kafiri bai wa Allah sujuda ba, to inuwarsa tana me? Tana sujuda ga Allah. Kaji wani iko na Ubangiji. Wa zilaluhum, Allah ya ce da inuwoyinsu ko ba su yadda ni su mun sujuda ba, to inuwarsu na mun sujuda. An gane maganar da kyau ko? Bil ghudwi wal asali, da safiya da maraice duka suna yi min sujuda, inji Allah subhanahu wata'ala. Wannan a cikin suratul ra'd kenan. An gane maganar da kyau ko? Sannan har ilau a gurin da ya sake cewa walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi, kuma ga Allah ne suke sujuda abinda ke sammai da ƙasai, min dabbatin, da daga dabbobi ga baki daya, wal mala'ikatu da mala'iku, wa hum la yastakbiruna, ba sa girman kai gabarin sujuda ga waye? Ga Allah subhanahu wa ta'ala. Guri na gaba shine cikin suratul Nahl aya ta 50. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya khafuna rabbahum min fawqihim, suna tsoron ubangijinsu a burbishinsu a sama da su. Wa yaf'aluna ma yu'maruna, kuma sannan suna aikata abinda Allah ya mai ya umarce su. Wannan gurin kana isowa shi ma ana buƙatar ka fadi kai menene? Kai sujuda. Sannan guri na gaba a cikin suratul Furqan, Allah madaukakin sarki yace qul aminu bihi aw la tu'minu, kace musu ku yi imani da shi. Asali cewa yi wa qur'anan faraqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila, sai yace qul aminu bihi aw la tu'minu. Allah yace wa qur'anan, da kuma wannan qur'ani na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya saukar wa annabi Muhammadu, Allah ya ce faraqanahu, mun rarrabe shi, mun kakkasafta shi, ba jumlatan wahida muka sauke wa annabi Muhammadu ba, mun bi shi dalla dalla, kashi kashi, yanki yanki, munasaba munasaba, idan abu ya faru. Shine ma'anan wa qur'anan faraqanahu. Allah ya ce litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, dan ka karanta wa mutane a bisa nutsuwa da kwanciyar hankali, ba tare da ana karanta musu abin yana musu yawa ba. Kaɗan 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 kaɗan, haka aka dinga sauke wa manzon Allah. Shi kuma kaɗan 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 kaɗan, haka yake karanta wa suwaye? Sahabbai. To haka su kuma suka rawaito gare mu, mu kuma gaje ana tahaddacewa. Na fata an gane. To shi ne cewa Qur'anan faraqanahu, da Qur'anin da muka rarrabe shi, muka kakkasafta shi, muka ɗan gutsutsuro shi kaɗan kaɗan, litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin, dan ka karanta wa mutane a cikin nutsuwa a hankali. Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila, muka sauke maka shi asalin saukewa. Sai Allah ya ce qul aminu bihi aw la tu'minu, kace su yi imani da shi ko ma kar su yi. Allah ya ce innal ladhina utul ilma min qablihi, wadanda aka bawa ilimin wannan littafi kafin zuwan waɗannan kafirai da masu gabaki daya, idza yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada, idan aka karanta musu qur'anin sai su fada akan makengemar su, suna masu sujuda ga Allah subhanahu wata'ala. To kaga an kiso nan, an ce masu imani masu ilimi na gaskiya, daga an karanta musu hihe su fada akan makengemar su su yi sujuda. Kai in baka yi sujuda ba, kamar baka cikin su bane ba. To hiya sunna ta nuna kana karantawa sai ka fadi kai menene? Kai sujuda ga Allah. Saboda ka fita cikin waɗanda ba sa yadda su yi sujudar, ko kuma ba su yadda suka ɗauki abin da muhimmanci ba. Sannan ka shiga cikin waɗanda Allah ya bada shaida cewa daga an karanta musu sai su ainihin wato fadi sujuda, su yi sujuda ga Allah subhanahu wata'ala. Wa yaquluna, har ma ka ji sun budu baki sun ce subhana rabbina. To da wannan ne malamai suka ce daga cikin addu'ar da ake idan an yi sujudut tilawa shine daga ciki ayi tasbihi ga Allah, domin nafsi ya nuna idan sun yi sujudar me suke cewa subhana rabbina. Da haka in ka fadi kai sujudar, sai ka ce subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal azim. ko subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi ko dai wani abu daga cikin nau'i na tasbihi ina fata an gane wanda zamu zo mu karanta nau'ukan addu'o'in da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana menene karanta su ko yana yin su da haka sukan ce subhana rabbina lalle tsarki ya tabbata ga Allah mahaliccin mu ubangijin mu in kana wa'du rabbina la maf'ula ko da yake alƙawarin ubangijin mu abin aikatawa ne Allah yana aikata alƙawarin sa yana tabbatar da alƙawarin sa an gane magana da kyau ko Allah ya saki cewa wa yakhiruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a suna faduwa akan makengeman su suna sujuda kuma Qur'ani na ƙara musu menene na ƙara musu tsoron Allah wannan yazo a cikin suratul Isra kamar yadda muka yi bayani to sa'annan sai guri na gaba wanda shi kuma yazo a cikin suratul Maryam da Allah madaukakin sarki ya gama karanto annabawan nan ya faɗa alheran su da mutuncin su sai Allah ya ce idza tutula alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya idan aka karanto musu ayoyin ar-rahman shine Allah kharru sujadan sai su faɗi suna masu sujuda wa bukiyan kuma suna kuka dan haka sunna ne ka faɗi kai sujuda in ka karanta wannan aya kamar yadda sunna ne idan abin ya ratsa ka aga ka fashe da kuka dan haka ku daina zargin waɗanda idan Qur'ani ya ratsa su ko wata magana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ta ratsa su ko wani wa'azi ya ratsa su ko wani faɗakarwa ta ratsa zuciyarsu suka fashe da kuka suka yi hawaye ku daina zargin su Allah ya yabe su a cikin suratu Maryam ba abin zargi bane balma abu ne da ake so kai musulmi ya zama zuciyarka ta yi laushin da idan ka ji wani abu na faɗakarwa ya sa ka yi menene ka zubar da hawaye abu ne da ake bukata kadai ka ji tsoron Allah ka yi saboda Allah kada ka zama mai kirkirar kuka irin na yan fim dan yan fim ma suna kuka ko ba sa yi yan comedy ma suna kuka to kai ya zama tsakaninka da Allah wannan magana ce ta da kiranka wannan faɗakarwa ce ta kwakuli zuciyarka wannan ayar ce ta karce ka ya sa ka fashe da kuka ya zama wannan shine a cikin zuciyarka wallahi in kana cikin irin waɗannan mutanen kayi rabo ga hadisin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu daga ciki waɗannan mutum bakwai da Allah ya ce zai musu inuwa a ranar da babu inuwa sai ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu da mutumin da haka kawai ya tuna Allah ya tuna azabarsa ko aka ja wata aya ya kalli irin narko da Allah ya tattala fa fadat aynahu kawai sai idansa suka farke da hawaye annabi Muhammadu ya ce ranar kiyama Allah zai saka shi a inuwa a ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwar ta Allah Allah ya samu a ciki jazakumullahu khaira an gane magana da kyau ko dan haka Allah anan yace idza tutula alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya idan aka karanto musu ayoyin ar-rahman shine Allah kharru sujadan sai su fadi suna masu sujuda wa bukiya kuma suna kwarma kuka saboda sun tuna azabar Allah da narkon ubangiji dan haka Allah ka kokar da idanun mu saboda girmanka ka kokar da idanun mu saboda tsoron azabarka ka kokar da idanun mu saboda kwadayin rahamarka ya Allah manzon Allah jama'a ko makabarta aka je yakan zauna a jikin kabari yana biso yana wa mutane wa'azi yana kuka hatta balla thara wata ran idan annabi yana kuka kasar da ke gaban sa ta jikin kabari sai ya jika ta jagab da hawaye saboda haka sunna ce ba bid'a bane yin kuka idan wa'azi ko wani tsoron Allah ya kama mutum amma yau an waye gari saboda tsabar yadda mutane suka watsar da al'amarin ubangiji wallahi wai har zargin masu yin kuka saboda Allah suke yi wannan wace irin fitina ce jama'a mutumin da Allah ya yabe shi a Qur'ani manzon Allah ya faɗi matsayin sa a hadisi kai kuma yanzu wai kai shine abin zargi a gurinka kana cewa ba dan Allah yayi ba kana cewa kaza Allah ya sauwaje Allah ya yi mana, Allah shiryar da mu. Da haka Allah ya ce kharru sujadan za su fadi suna sujuda, wa bukiya kuma za su fadi suna kuka. Wannan ya zo a cikin suratu Maryam kamar yadda muka faɗa aya ta 51. Sannan guri na gaba Allah madaukakin sarki sake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Alam tara shin baka duba ba anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi. Lalle waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suna yi wa Allah sujuda, washamsu rana tana wa Allah sujuda, wal qamaru wata yana wa Allah sujuda, wan nuzumu taurari suna wa Allah sujuda, wal jibalu duwatsu suna wa Allah sujuda, washajaru bishiyoyi suna wa Allah sujuda, wad dawabu dabbobi kaf gaba daya, tinkiya, rago, akuya, kura, jaki, doki, karakanda, jakin dawa, tinaka, tururuwa, ba wanda baya wa Allah sujuda. Hatta kalmi komai yana wa Allah sujuda. Fankan nan da kake gani wallahi tana tasbihi jama'a. Man fis samawati wa man fil ardi, abin da ke samai da ƙasa yana wa Allah sujuda. Amma bari ka ji abin da zai tsorata ka a cikin wannan ayar. Akwai abin tsoro a ciki, yana gaba kaɗan. Akwai abin tsoro. Ka duba yadda Allah ya lissafo kowa ya saka shi. Amma bari ka ji gaban ayar. Gaban ayar akwai abin tsoro gare ni da gare ka gaba daya, da gare mu dukan mu. Ta inda zaka gane mun kai makura wallahi tallahi wajen nesa da Ubangiji, wallahi dole mu gyara. Allah ya gyara mana. Wa shajaru da bishiyoyi, wadda wabu Allah ya ce da dabbobi, sai ya ce wa kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane. Kaga ka duba kaga da Allah ya zo jibalu bai ce wa kathirun minal jibali ba, da yawa daga cikin me duwatsu. Da ya zo ash-shajaru bai ce wa kathirun minash shajarati ba, da yawa daga cikin bishiyoyi ba. Da ya zo ash-shamsu bai ce wataran tayi wataran ba za ta yi ba. Da ya zo an-nujumu taurari bai ce wasu bangare na taurari banda wasu bangare ba. Amma da aka zo kan dan adam sai aka ce da yawa daga cikin dan adam, wannan sai ya nuna wani bangaren dan adam baya wa Allah menene. Wannan akwai abin tsoro ko babu? Yanzu duwatsu ma suna wa Allah sujuda kafinsu, amma mu wasu ne suke wasu ba sa yi. Bishiyoyi duk suna wa Allah sujuda gaba ɗayansu, amma mu ne wasu suna yi wasu ba sa yi. Jakuna kaf, dokuna kaf, babu wata dabba wadda wabu Allah ya ci da duk gaba ɗayan dabbobi. To abin da ya kamata kuma wannan abin ya baka shi ne shin da Allah ya ce wa kathirun din nan kai kana cikin kathirun din ko dai baka ciki? To wannan shine abu na biyu da ya kamata ya baka tsoro. Kai addu'a ka ce ya Allah, Allahumma ja'alna min hadhihi al-kathir, Allah ka sanya mu cikin waɗannan masu yawan da suke masu duda, Allah ka samu na ci. Amma wannan sai yake nuna lalle dan adam yana da matsala wallahi. Allah ya ce wa kathirun minan nas, da yawa daga cikin mutane. Dan ka gane cewa lalle akwai waɗanda ba sa yi din, sai Allah ya ce wa kathirun haqqa alaihi al'azab, da yawa daga cikin mutane ku azabar Allah ta tabbata akan su, dan ba sa wa Allah sujuda. Ta tabbata akan su. Allah ka tsare mu daga azabar ka ya Allah. Allah ka saba ma cikin wanda za ka yi wa azaba ya Allah. Sai Allah ya ce wa man yuhini Allah, wanda duk Allah ya wulakanta shi ya cire shi daga cikin wanda suke mara sujuda. Fama lahu min mukrimin, wallahi ba mai karrama shi duk duniya. Haka ne ko ba haka ba? Duk wanda Allah ya wulakanta ya cire shi a cikin da'irar wanda suke mara sujuda, ba wanda ya isa ya karrama shi. Inna Allah yaf'alu ma yasha, wa Allah ya ce Allah shi ke aikata abin da ya ga dama. Wannan ya zo a cikin suratul hajj aya ta 17. To sai ga na ƙarshen suratul hajj wanda ya zo a aya ta 77. Wannan shine malamai suka ce gaskiyar magana an tattauna. Malamai suka ce gurin yayi kama da gurin sujuda, amma magana mafi inganci ba a sujuda idan an karanta wannan gurin. Shine fadin Allah da yake cewa ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihuna. Ya ayyuhallazina amanu, ya kuma su imani, irka'u, Allah ya ce ku yi ruku'u, wasjudu ku yi sujuda, wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku, waf'alu alkhayra ku aikata alkhairi la'allakum tuflihuna tabbas za ku samu rabo duniya da lahira malamai suka ce wannan gurin na karshe karshen suratul hajji gaskiyar magana ba a sujuda a nan gurin amma in ka lura za ka ga gurin shi ma ya kamata da ayi sujuda ai ko yawa kuma daga nan ne za mutun zai gane cewa shi addini ba da ka ake yin sa ba da nassi ake in nassi yazo cewa ayi kaza to ayi in bai zo ba koda kai kana ga abin ya dace na fata kuna fahimtar magana yanzu kaga ya ayyuhallazina amanu rukku ya ku masu imani ku yi ruku'u wasjudu kuma sai ya ce ku yi menene ai kamar ma umarni ake bayarwa wa'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku waf'alul khaira kaga umarni kusan guda hudu amma kuma sai aka ce ba ai dan ka gane abin ba wai kawai abin da kaga ya dace bane shine za abin da Allah ya ce ko annabi Muhammadu shine za ai jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko to wannan shine abin da malamai suka tabbatar cewa wannan gurin malamai sun tattauna amma daga ƙarshe dai magana mafi inganci ba a sujuda a wannan guri sai guri na gaba Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza qilla humsujudu lirrahmani lokacin da duk aka ce musu sujuda ga Ar-Rahman shine Allah qalu wa man rahman gudar bakin kafirai da makiya Allah ya ce waye kuma Ar-Rahman wai ba su ma san Ar-Rahman ba tambaya ma suke waye kuma Ar-Rahman subhanallah la hawla wala quwwata illa billah in aka tambaye su ku yi sujuda ga Ar-Rahman wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa man rahman wai his tambaya waye ma Ar-Rahman su kara da cewa anasjudu lima ta'muruna yanzu kai zaka samu mu dinga sujuda ga abin da ka umarce mu wazadahum nufura Allah yace wannan abin sai ya kara musu nesa ga ubangiji ya kara musu nisanta ga rahamar Allah subhanahu wataala Allah ka tsare mu daga irin waɗannan halaye wannan ya zo a cikin suratul furqan aya ta ainihin wato a 20 daidai an gane magana da kyau ko sannan sai gaba guri na gaba Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wannan yazo a cikin suratul naml aya ta ainihin wato 26 wannan gurin kana izuwa a cikin suratul naml ana buƙatar kai fadi kai menene kai sujuda sai guri na 10 da Allah madaukakin sarki yake cewa innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun a cikin suratul sajda aya ta 19 aya ta 15 Allah madaukakin sarki yace innama yu'minu bi ayatina sanade waɗanda suka yi imani da ayoyinmu alladhina idha dhukiru biha sune waɗanda idan aka wa'azantar da su ayoyinmu wallahi ka kasa kunne ka ji da kyau wannan magana tana da muhimmanci Allah yana magana ne akan haƙiƙanin waɗanda suka yi imani da ayoyinsa suka sallama wa kiransa suka miƙa wuya zuwa ga da'awa zuwa gare shi dan haka in kana cikin irin su Allah ka sa mu cikin irin waɗannan mutane ya Allah falillahi alhamdu wal minna in ba a ciki Allah ka tsare mu daga kasancewa ya zama ba ma cikin irin waɗannan mutane ina fata an fahimci magana Allah ya ce sanidi waɗanda suka yi imani da ayoyinmu su ne waɗanda idza dhukiru biha idan aka wa'azantar da su ita aka ja hankalinsu da aya kharru sujjada sai su fadi suna sujuda ga Allah tambayar shine kana sujuda ga Allah idan ka zo kana tilawa a matsayinka na alaramma ko kana bin liman ko wani a makamancin haka sai ya zo gurin sujuda ya fadi ya sujuda kakan bi shi kuma kai tsakaninka da Allah baka jin cewa liman ya bata muku lokaci kun sa akwai masu wannan tunanin liman yayi sujuda da yazo ayar sujuda ko sujudu tilawa shi abin da ya dame shi liman ya ƙara rike su sauri yake ya gama ya fita ya tafi harkokin gaban shi dan haka yanzu wannan sujudar da liman yayi ya bata masa lokaci shi akwai masu irin wannan tunanin ko to wallahi mu ji tsoron Allah wannan bulgatu majlisin ne wani alheri ne ai babin bai kare ba yanzu ayoyin muke karanta za mu zo yanzu ga akwai hukumu hukuncin wannan sujudar me ma hukuncin ta akwai ma yuqalu idza sajada me ake fada idan mutun yayin sujudar me zai fada shin haka kawai zai dungura gohinsa ya dago sannan akwai fadluhu mecece falalar wannan sujuda tana da wata falala tana da wani alheri da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fada akai ina fata an fahimci magana so maganganun suna nan a gaba so saboda haka idan irin waɗannan Allah yace sukan fadi ne su yi sujuda wasabbahu bihamdi rabbihim kuma su yi ta tasbihi tare da godewa ubangijinsu Allah yace wa hum la yastakbiruna ba sa mana girman kai wajen su fadi su yi mana sujuda Allah karka saka mana girman kai dangane da bauta maka ya Allah sannan wannan yazo a cikin suratul sajda kamar yadda muka faɗa yazo a cikin suratul sad aya ta 29 Allah madaukakin sarki yace wa zanna daudu anna ma fa fatannahu sai annabi daudu ya zaci ko ya sakankance cewa lalle mun jarrabe shi fastagfara rabbahu sai ya nemi gafarar waye ubangijin shi sai Allah yace wa kharra raki'an annabi daudu sai ya fadi yana mai ruku'u wa anaba ya koma zuwa ga al'amarin Allah ya koma zuwa ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah kaga wannan sai ya nuna mana hatta annabawa idan suka samu wato wani gurbi na za su roki Allah ko za su tuba ga Allah daga cikin nau'ukan abin da suke sukan fadi sai su zuda ga Allah shine a can yace kharru sujadan wa bukiya sukan fadi suna sujuda suna kuka ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane maganar da kike ku wannan yazo a cikin suratul sad aya ta 25 afwan aya ta 25 to sannan sai guri na gaba da Allah yake cewa fa in istakbaru idan sun yi girman kai falladhina inda rabbika ka sani waɗanda suke gurin ubangijin ka mala'iku kenan yusabbihuna lahu bil layli wan nahari suna tasbihi ga Allah dare da rana wa hum la yas'amuna ba sa kakkautawa ba sa kosawa idan ma mutane sun yi girman kai inji Allah sun kisi su zuda ga Allah sun kisi bautawa Allah to Allah yace waɗanda suke gurin ubangijin ka suwaye a gurin ubangiji mala'iku to Allah yace su suna mun tasbihi suna mun sujuda su kan ma ba sa kosawa me dalili saboda ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa bacci duk abin da yake zakewa dan adam na gajiya ko na neman hutu su mala'iku ba sa yi to me za su in ba bauta ba sai bauta kawai da haka Allah yace in kai kanka kaiwa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha in kun kyautata kun yi ibada kun yi wa Allah aiki wallahi kanku kuka yi wa inji Allah in ma kuka muna na kuka ki ku yi abin da na saka ku na rantsi da Allah Allah yace kanku kuka yi wa ba ni kuka yi wa ba jama'a kuna fahimtar maganar da kike ku saboda haka gara ma kai ka samu ta goma shi gurin Allah ka gama da duniya lafiya bukatunka na alheri Allah ya biya ma saboda me saboda ka bauta mishi amma idan ka ki wallahi ka cuci kanka ne bawan Allah dan haka yace wa hum la yasamuna ba sa kosawa kuma ba sa ma barin wannan sujuda din dan yazo a cikin suratul fusilat aya ta 30 da ainihin wato 7 abin nan ta 38 sai guri na 13 da Allah madaukakin sarki yake cewa fasjudu lillahi wa abudu a cikin suratul najmi karshen suratul najmi kenan ku ayoyi biyu kafin nan me yace wa tadhahuna wa la tabkun Allah yace kuna kyalkyal dariya ba kwa kuka sharholiyar ku kawai kuke ba kwa tuna lahira wa tadhahuna wa la tabkuna Allah yace wa antum samiduna malaman tafsiri da yawa suka ce wa antum samiduna ai wa antum mughannuna kuna jejiyan kada kada da raye raye da harholiyar yau da gobe an gane maganar da kike ku wa antum samidun sai Allah ya ce to ga mafita in kuna so ku shirya da ni fasjudu lillahi ku yi sujuda ga Allah wa abudu ku kuma menene bautawa Allah shine kawai mafita suratul najm aya ta karshe na fata an fahimci magana wannan shine guri na kusa da na karshe sai guri na 14 da Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun idan aka karanta musu alqur'ani ba sa sujuda kaji wannan kamar karara Allah ya faɗa halin wannan ba sa yi a cikin suratul inshiqaq ko aya ɗaya ko biyu kafin nan me yace ina alramum la tarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minu Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaq wallahi za ku taka mataki bayan mataki ina ma'anar wannan malamai suka ce yana da fassara guda biyu fassara farko shine a rayuwa ta duniya nan sai ka taka mataki bayan mataki marhalatul ula marhala ta farko ita ce marhalatul injabi wat tufula shine malharar a haife ka kana jinjiri ka taka matakin farko ko na fata an fahimta marhalatul thaniya marhala ta farko ita ce marhalatul sigari ko asagari marhala ta ka taso ka zama yaro karami dan primary ne primary 1 primary 2 3 har zuwa abin nan marhalatul thalitha ita ce marhalatul tamyiz marhala ta ka balaga shari'a ta hau kanka ina fata an bayyana magana ka kai matakin tamyizi ka san shari'a yanzu in baka yi sallah ba Allah zai kama ka in baka yi azumi ba Allah zai kama ka in baka yi kaza ba duk dokar musulunci da ka karya Allah zai kama ka wannan ita ce marhala ta uku marhala ta hudu suka ce marhala ta albulug ka kai makura yanzu saura ka fara gangarawa shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin wannan ita ce marhala ta hudu an gane magana da kyau ko marhala ta biyar suka ce ita ce marhalatu shaykhuha marhalar tsufa yanzu ka gama cika ka batse saura ka fara gangarawa kuma na fata an fahimta kine da Allah yake tuwa ne kai la ya'lamu ba'da ilmin shay'a har a wayi gari da kana ji garau amma yanzu idan an zo kiran ka baba sai kai haka baba kace na'am komai naka yanzu ya sakwarkwace jinka ya sakwarkwace ganinka ya sakwarkwace tafiyarka ta sakwarkwace komai naka ya sakwarkwace madalla so dan haka wannan marhala ita ce marhala ta biyar marhala ta shi da ta ƙarshe suka ce ita ce marhala ta tafiya kabari to daga tsufa sai me ba abin da ya sarrafa bawa kuma ai sai tafiya lahira wallahi ko ya ki ko ya so wallahi to shine Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaqin wallahi za ku taka mataki bayan mataki ɗaya bayan ɗaya za ku taka shi kai ka kalli kanka ka gani kai ka san shekara 25 da suka wuce wallahi ba haka kake ba jama'a haka ne ko ba haka ba ka kalli fuskar ka da babu ma gemun gaba daya balantana baki to bakin ya fito yanzu ya burkice ya fara wani rodi rodi wani gurin baki wani gurin menene fari ana nan na rantsi da Allah rana ɗaya zaka farka kaga ko ina ya zama fari a gemun ka wallahi dara ta ci gida ko wa'azi ya biyo ta kan ta kan komanda gaba daya an gane magana da kyau ko wallahi haka zaka farka ka komai ya zama fari a jikinka duk gashin ka gaba daya zama fari so saboda haka shi yasa bahaushe yake abin nan mai bakandum ya yake cewa aiki na sabo ba tilas bane hakuri ake yi a zauna lafiya aikin sako babu dole a ciki ba wanda ya tilasa ka he kai kai hakuri ka zauna lafiya har mutuwa ta zo ta same ka wa abud rabbaka hatta ya'ti yakal yaqin kai ta bauta wa ubangiji har sai mutuwa ta zo dan wallahi ko ka ki ko ka so ko ka hiya ko bata hiya ba wallahi ta same ka yadda kai yanzu ka hakura da rayuwa ka hakura da rayuwa yadda ta zo ma haka kake yi kamar yadda naji malam guruntun yana faɗa Allah ya saka miki da alkhairi yace sai ka ji mutum ya ce ai ni yanzu in ba dumame ba ba abin da zai iya ci ba abin da yake gamsar da ni yace amma fa yanayi ne fa yanayi ne dan ya lissafa ne ya ga wallahi ba zai ba abin da zai iya samu in gari ya waye in ba dumaman ba dan haka sai ya sallama bai yarda da karyawa da kaji da agwagi da doya da kwai ina ba ta an fahimci magana yace dan haka yanayi ne to tunda ka yarda da wannan yanayin to wallahi ka yarda da yanayin bauta wa Allah ma shi ne kawai ka yarda da yanayin bauta wa Allah kawai to shine Allah ya ce la tarkabunna tabaqan an tabaqin za ku hau mataki bayan mataki famalahum la yu'minu Allah ya ce me ya same su ne ba sa imani in musu magana sai Allah ya ce wa idza quri'a alaihim alquran la yasjuduna idan ma aka karanta musu alqurani ba sa sujuda sai Allah ya ce bal alladhina kafaru yukaththibuna bari dai kafire suna karyata Allah ne kawai sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yu'una Allah hi ne mafi sanin abinda suka boye a cikin kirazan su na kafirci sai Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah muna neman tsarinka daga irin wannan albishir ya Allah Allah karka saba mu za a yi wa irin wannan albishir ba Allah ya ce fa bashirhum bi azabin alim kai musu albishir waɗannan mutanen banza da azaba wacce take mai radadi Allah ka tsare mu to sai guri na ƙarshe shine na guri na 15 a cikin alqur'ani wanda malamai suka ce in an zo ana karanta wannan aya ita ma ayi sujuda shine kallala tutaihu wasjud wa qatari a cikin suratul alaq ina fata an fahimta Allah ya ce kalla la tutaihu karka yadda ka bihi wasjud kai sujuda wa qatari ka nemi kusanci da ubangiji me ya faru kafin waɗannan ayoyin guda biyu ina ala ramon mu eh falyad unadiya jazakumullahu khairan ana magana akan wani kafiri ne da yace wai idan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yazo ka'aba zai yi sujuda zai zagaye ka'aba shi kuma zai kira waɗanda za su daki manzon Allah su tattaka shi Utbatu ibn Rabi'a da Shayba ibn Rabi'a waɗannan mugayen kafirai da suke cikin Ka'aba suka ce wai in annabi yazo zai sujuda za su sa a gulakanta shi sai Allah ya ce musu falyad unadiyahu ka ce masa ya je ya kira wanda duk zai kira ya wulakanta ka sanadu zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa la ilaha illallah falyad unadiya sanadu zabaniya sai Allah ya ce kalla rabu da dan banza kawai rabu da gaula rabu da shashasha rabu da kafirin banza wasjud sai kai sujudar ka ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa qatari ka nemi kusanci da ubangijinka ya je yayi sujudar har ya gama ya tashi babu kafirin da ya zo gurin wallahi manzon Allah da ya gama ya ce wallahi ina mai rantsuwa muku da Allah da wani ya kuskure ya zo inda nake lokacin da nake sujuda yace da kun ga mala'iku zabaniyawa da ranar Allah suna dira a garaban Ka'aba suna daukar kafire suna sama da su wallahi yace amma Allah ya taimake su da basu aikata abin da suka faɗa ba da sun aikata to da sun ga aiki da gamawa Allah ya shirye da mu dan kuwa waɗannan su ne gurare guda 15 wanda 14 tabbatattu ne guda ɗaya ne kadai karshen suratul hajj kamar yadda muka faɗa malamai suka yi sabani cewa ba a sujuda a wannan gurare muna addu'a Allah ba mu ikon kiyayewa Allah kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji lokaci ya kure za mu dakata a nan dan haka sati mai zuwa za mu tashi sauran karin bayanai dangane da wannan babi na ainihin wato sujudu tilawa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.